yace hatta idza lam tada'a lam tada'a sha'awan bakin yace ya rasulullahi haqiqa wato ka kasance ta kana cika wato sammannin nan guda bakwai ka cike ta su fimo kibin a cikin wata tawaga kun tafi sahibal alami shine yace hatta idza lam tada'a sha'awan har sai da ya zamo baka bar wani faje ba lamta da sha'awan baka bar wani faje ba limustabiqin gane game neman tsiri limustabiqin gane neman tsiri minatunu saboda kutunci ai ya fada sun madana fata dallako sannan shugaba sannan ya kusanta ya kuma kusanta to minat dunyu saboda kusanci mana irin kusancin da kai da ubangijinka sai da ya zo baka bar wani faje baga dukkanin wani zai iya riskan ma wajen ko ya nemi tsire da wannan wajen wala marqa ko kuma wata daukaka shine wani abin hawa shine daukaka limuttanimi game neman daukaka limuttanimi game neman daukaka hatta idza lam tada'a sha'awan hatta da ya zamo baka bar sha'awan wani faje limuttabiqin game neman tsiri minad dunyu saboda kusanci wala marqan koko wani wajen daukaka limuttanimin game neman daukaka ba da irin kusancin da shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kai da ubangijinsa da irin daukakar da ubangiji ya masa har sai da zabo babu wani faji ga dukkanin wani makhluki zai iya neman zai to ada ba wanda ya san ma bigiran da yake irin hakikanin martabarsa ballantana ma ya nemi ruskuwa da wajen shine yake afalta kulla maqani wato martabar shugaba sallallahu alaihi wasallama darajarsa hafarta wannan darajar tasa wato martabar a gurin Allah shine ya kaskanta shine ka kaskanta kullu maqamin dukkanin wata martaba bil idafati ai idan aka raba shi ita wannan darajar ko wannan maqamin zuwa ga martabar manzon Allah hafarta ka kaskanta ma'anar darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam martabarsa ta kaskanta dukkanin wata martaba bil idabati idan aka baba shi zuwa martabar manzon Allah duk wani muƙami duk wata daraja duk wani girma in dai aka raba shi zuwa ga darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma wannan yayi ƙasa ne shi yasa yanzu annabawa alaihimu salatu wassalam masu girma ne masu ɗaukaka ne masu daraja ne kar ka zo gurin yabo kana yabon shugaba ka kaskantar da annabawa a'a yadda maulamin shehu ibrahim yake cewa wa hum kulluhum gurrun salatun dukkaninsu masu girma ne masu haske ne su annabawa sai dai wa ma ka bani abdullahi babu kamar annaba a cikinsu manzon Allah ya fi su tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din wa laqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'din masu daraja ne amma fa babu kamar annabi to haka duk wata daraja in ka raba ta zuwa ga martabar manzo Allah sai ta zama sai ta kasa shi yasa kullun nake fada yana daga cikin ladabi yana daga cikin ladabi ba a daidaita manzon Allah da wani abu ba a daidaita shugaba sallallahu alaihi wasallama da wani kar ka zo garin yabon wata martaba ko wani bawan Allah ka daidaita shi da annabi ba a yi yadda dai kaga shehu mushe Ibrahim ya fada yana cewa kullu kabirin inda hu la sajir duk wani wanda za a ce masa wani mai wata martaba ne babba ne to sai dai in ba raba shi da annabi ba in aka raba shi da manzon Allah to bai kai ba in baka raba ba sai kai tabbatar darajar sa mai girma ne bayan Allah masu annaba masu girma ne balantana waliye wanda duk abin da suka samu wannan haske ne yanki ne aka bude musu daga martabar manzon Allah ba wai ya hada suke da annabi ba gaba daya wani mutum ya hada da manzon Allah ai wannan babu yawa yadda ba wanda ya hada da Allah ba wanda ya rutsa Allah gabaki daya to haka babu wata halitta da ta rutsa manzon Allah gabaki daya yadda Allah bai rutsu ba wani ya ce ya yi hada ga Allah gaba daya shi ya ga mana ya rutsa Allah gaba daya yadda haka ba zai yi ba haka ba wata babu wata halitta wata martaba ta rutsa manzon Allah gabaki daya shi manzon Allah kullu ne duk wani abu kuma daga gani juz'i ne daga cikin kullu juz'i ya kai kullu wani yanki abu ya kai kullu to a'a shi manzon Allah wata irin martaba ce wadda ta tare dukkanin wasu asararu amma komai ka gani wani yanki ne daga martabar manzon Allah wani yanki ne daga a cikin haske na manzon Allah to shi sa shi musu ne ce kafarta kullum makani kai kafa kayi kasa da dukkanin wata martaba bil izafati idan aka raba ta da irin martabarka iznudita a yayin da aka kirawo ka jirrafi aka kira iznudita a yayin da aka kirawo ka da ban girma mislal mufradil alami kwatancin wato tsauni wanda yake makadaici yanzu ya kaga tsauni wani katin tsauni ne a cikin a wani waje wanda ya kai girma komai sai ga ai karami ne a kansa in ka shigo garin sai ga ba abin da za ka gani in ba wannan tsaunin ba to haka ne to haka martabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam martabar shugaba sallallahu alaihi wasallam wani irin girma ne duk ta inda ka biyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa duk martabar da ka shigo to wannan martabar ta zuka ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ina jin shi kenan ko alhamdulillah